Da yake jawabi a taron manema labarai, ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello ya ce rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaro sun kubutar da mutanen nan guda 10 da ƴan bindiga suka sace a garin Kumar Kuje suka yi kuma garkuwa da su. Malam Abubakar Sani shine kakakin ministan na Abuja.
Mijima minista ya sanar da duniya akan irin gagaruman nasaran da aka yi, inda aka samu aka kubuto mutane 10 da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a wannan satin da ya wuce. Jami'an tsaro sun kubasa inda kuma aka samu nasarar kwato waɗannan mutane.
To galibi idan an samu irin wannan yanayi na garkuwa da mutane, wani lokacin akan biya kuɗin fansa kafin a samu a kubuto mutanen. Waɗannan mutanen ya aka yi a kubuto su?
Babu wani maganar kuɗin fansa da aka biya a wannan. Wato gagarumin shiri ne wanda yake jami'an tsaro suka yi na haɗin gwiwa, inda a ciki akwai jami'an 'yan sanda da sojoji da waɗanda aka fi sani da civil defense suka yi gagarumin shiri, in suka kewaye inda mutanen nan ke zaune, sannan suka samu suka tarwatsa su, aka yi nasara aka kwato waɗannan mutane wanda yake yanzu haka suna nan cikin lafiya.
Ministan na Abuja ya ce a daidai lokacin da ake kokarin kubutar da waɗancan mutane guda 10, wani jami'in tsaron farin kaya ya rasa ransa sakamakon rashin lafiya da ya samu a daidai lokacin da ake wannan aiki. A daidai lokacin da muke hada wannan rahoto ne kuma muka sake samun labarin sace karin wasu yara guda 3 a dai karamar hukumar ta Kuje. Umar Suleiman na daga cikin waɗanda aka yawan gaba da yarsa 2.
Ni ba ina da wani abu ne mai wani zai doka ya ta yi na neman wani kuɗi. Ni na an kama ta shekarun jiya ne. Yau da nake maka magana kuma yau a Kuje muna da an kama yaya guda 2 kuma yau din nan.
Yanzu dai fashi da makami da kuma yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a wasu yankunan birnin Abuja na ƙara cusa fargaba a zukatan mazauna birnin. Kuma kakakin ministan Abujan Malam Abubakar Sani ya ce suna ɗaukar mataki.
Don tabbatar da an rigakafin faruwar irin haka nan gaba, mijima minista ya ba da cikakken goyon baya ga jami'an tsaro, inda yake za su ƙara himmatuwa wajen sanya idanu a kan abubuwan da ke faruwa a dazuzzukan da ke kaiwa da birnin tarayya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.